Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu duba ne ga wani alƙaluma da wata kungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta fitar da ke nuna cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata an yi wa 'yan Najeriya sama da 24,000 kisan gilla, kana an sace ƙarin wasu sama da mutum 15,000. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. To madalla, mai sauraro Hassan Maina kaina ke sallama a gare ku. Yanzu kuma za mu shiga cikin shirin gadan-gadan.
The major security threats has been terrorism and banditry, kidnapping.
General Edward Buba kenan na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayanin manyan kalubalen tsaro a matsayin ta'addanci, aika-aikar 'yan bindiga daɗi, satar mutane don neman kuɗin fansa, rikicin manoma da makiyaya, da kuma 'yan aware da ke neman ɓallewa daga Najeriya.
Has been that of secessionist agitation of the proscribed indigenous people of Biafra.
To a irin wannan matsaloli ne kuma wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Global Rights Nigeria ta bayyana cewar a cikin shekaru biyar da suka gabata kimanin 'yan Najeriya 24,816 ne 'yan ta'adda suka halaka, kana aka yi garkuwa da wasu ƙarin mutane 15,597 a wani lamari da aka kira aika-aika kan farar hula a Najeriya. Babbar daraktan kungiyar na Global Rights Nigeria, Dr. Abiodun Bayiwu, ke bayyana hakan a wani taro kan tsaro a Abuja, Najeriya, inda ke cewar akwai buƙatar gaugawa na ɗaukar matakai don tsamo Najeriya daga halin ni'yasu da take ciki na matsalar tsaro da halin yanzu ya dababbaye ta. Global Rights Nigeria ta ce mutane miliyan 3,400 ne rikice-rikicen ya raba da gidajensu a kan iyakokin ƙasar, kana wasu 'yan Najeriya 100,000 ke gudun hijira a ƙasashe makwabta. A bara kaɗai, inji Global Rights, mutane 457 ne suka ɗaiɗaice daga gidajensu, a cikin wani adadi kuma kusan 300 matsalar tsaro ne ta fidda su daga gidajen nasu, adadin kuma da ya dinka na shekara ta 2022. To ko me jami'an tsaro ke cewa kan haka? Na tuntuɓi daraktan sashen tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba, ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba, wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa. Wannan matsala da ba a iya hasashenta, wacce kuma ke buƙatar a sassaita ta. Amma duk da haka, sojojin Najeriya na ta ci gaba da ɓullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dababbaye ƙasar, kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke bukata don tunkarar wannan babban ƙalubale. To amma General Buba da yake Global Rights Nigeria ta fidda nata alƙaluman tare da bada misalai da shekara ta 2023, wato bara kenan. A ɓangaren ku sojoji, ku kuma me za ku ce?
The security situation has remained fluid, complex and dynamic.
Yanayin tsaro ba da yadda ake so yake kasancewa ba, wanda ya ci kurkuɗe yake kuma caccanzawa. Wannan matsala da ba a iya hasashenta, wacce kuma ke buƙatar a sassaita ta. Amma duk da haka, sojojin Najeriya na ta ci gaba da ɓullo da hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala da ya dababbaye ƙasar, kuma ana ba da muhimmanci sosai wurin samar da kayan aikin da dakarun ke buƙata don tunkarar wannan babban ƙalubale. To amma General Buba da yake Global Rights Nigeria ta fidda nata alƙaluman tare da bada misalai da shekara ta 2023, wato bara kenan. A ɓangaren ku sojoji, ku kuma me za ku ce?
Now during the period January to December 2023,
daga watan Janairu zuwa watan Disamban shekarar baran da kake magana akai, dakarunmu sun halaka sama da 'yan ta'adda 6,880, sannan an cafke sama da 'yan ta'adda sama da 6,970. Kazalika mun ceto sama da mutum 4,480 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na ƙasar, kana mun kwato bindigogi sama da 3,300 da kuma harsasai sama da 39,000.
Over 39,000 assorted ammunition during the year.
Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. to sai dai kuma an sami sabanin ra'ayi tsakanin masana da masu bibiyar al'amuran tsaro dangane da wannan alƙaluma da Global Rights Nigeria ta fitar. Dr. Yahuza Ahmad Getso dake sharhi kan sha'anin tsaro a Nigeria ya ce akwai buƙatar jefa alamomin tambayoyi ga ita wannan kungiya ta Global Right dangane da wannan alƙaluma da ta samar.
Abu na farko tabbacin cewa daga ina aka samo su. Abu na biyu tabbacin cewa wane ne ya samo su. Abu na uku shaidar cewa an same su. Abu na hudu sun fito ne kamar jefa barazana da kuma kokarin karyawa ƴan Najeriya gwiwa kan cewa kamar ba za a iya magance matsalar tsaro ba. Abu na biyar wato rahoton ya gaza akan fito da hujjoji da dalilai waɗanda aka iya dogara da su domin da ya kamata a ce indai har ana iya tattara waɗannan bayanan to sunayen da sunayen garuruwan ya kamata a ce an fitar da wani daftari na alƙalima abinda zamu kira da cewa wato tabular format wanda zai bada sunaye da sunayen garuruwa da jihohi da mazabu da ƙauyuka inda ake samun irin waɗannan bayanai. Abu na shida rahoton kamar yadda na karanta bai yi kokarin ya bayyana wa al'umma irin shawarwari da yake ganin ya kamata ayi amfani da su domin ganin an fitar da ayi daga rogo ba. Ya zama kamar wato ƙalubalanta ne bai biyo ta hanyar inda yake kokarin wato bayyanawa domin a samu hanyar gyara da za a fi da'i daga roƙo.
Amma ga Malam Basharu Altine Guyawa Isa na ganin cewa alƙaluman nan fa da Global Right ta bayyana ya mayi kaɗan.
Malam Hassan, wannan rahoto na Global Right kada ka manta rahoto ne wanda yake na abubuwa waɗanda aka gani da waɗanda aka bada rahoto a kansu. Waɗannan al'amura da ke faruwa na ayyukan 'yan bindiga na wannan rahoto da Global Right ta wallafa cewa mutum 25,000 aka ainihin hallaka, mutum 15,000 aka yi garkuwa da su. Wannan al'amari ne wanda yake mu a ganinmu ma al'amarin akwai gaira gare shi, saboda duk wanda wannan al'amari ake kirdiga ta yi to ya wuce nan, ya wuce bayanin, ya wuce ainihin mizanin da ake bayani a kai. Domin in ka diba baya-baya irin yankin Zamfara yadda ake da rami ke ana sace mutane ɗaruruwa, da yankin ainihin Katsina irin yadda ake bin garuruwa ana hallaka jama'a, da gabacin Sokoto yadda aka sace al'amura mutane ake tada garuruwa, to ai in ka tsaya nan ɗaya ga waɗanga wurare za su samar da kusan kashi 1/3 na wannan rahoto ainihin na Global Right.
To shin yanzu ina mafita? Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaron.
Gwamnati ta sake salo ga dukkanin alama tun ba ma irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba. Ai wato dukka lamo da ake yi cewa an dakile waɗannan mutane da sauran rina aka ba.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Julie Leza Gresham ita ne ta hada mana sauti a madadinta da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku. Kasance lafiya.